الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درس من حمسن دهلو الاتاف الأدب المفرد مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كما زام تشيغبا إن شاء الله تعالى دق حديثنا دريبيو دتمانين دلائع. Wannan darasi yana karantar da mu haramcin mako akan musulmi. Al-Imam al-Bukhari yace babu shuhi, wato babi na 277 a wannan littafi na al-adabul mufrad, babi ne da ke bayani akan mako. Kalma ta ash-shuhu a larabci asali tana daukan ma'anar al-man'u, shine kin ba da kyauta. Asali ma'anar ash-shuhu da larabci, wato kalma tana daukan ma'anar al-man'u, kamar yadda Ibn Faris ya fada a cikin maqayisul lugha a mujallad na uku shafi na 178. Kalmar tana daukan wasu ma'anoni da dama, amma dai wannan ita ce fassaran da kalmar ta samu ta wuraren da ta zo a cikin littafin Al-Qur'ani. Domin kalmar ta ash-shuhu ta zo cikin Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yanda al-Imam al-Asfahani yake faɗa cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an shafi na 259. Hakam shi ma Ibn al-Asir a littafin sa An-Nihayat fi gharib al-Hadith wal Athar a mujallad na biyu shafi na 448. Da al-Imam al-Jawhari a littafin As-Sihah fi al-Lugha a mujallad na farko shafi na 378. Akwai malamin da ake kiransa al-Imam Ayyub Abu al-Baqai al-Kufwi min littafin al-kulliyat a shafi na 242. Yace asali kalmar ta ash-shuhu huwa al-halatu an-nafsiyya allati taqtabi man'a al-insani ma fi yadihi. Wato da larabci idan aka ce ash-shuhu, hali ne, dabi'a ce ta ran dan adam. Ran dan adam yana da dabi'u daban-daban. Daga cikin waɗannan dabi'u akwai ɗabi'ar da ake kiranta ash-shuhu, wato mako wannan dabi'ar ita ce take sa mutun ya hana abin da ke hannunsa aw fi yadi ghairihi makoshi ke sa mutun ya hana abin da ke hannunsa kuma ya hana wani ma ya bada abin da ke hannunsa wannan asali wato shi ake kira ashahu da larabci kuma ya dace da fassaran da kalmar ta samu a cikin ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka kalmar ta ashahu ma'ananta mako kuma makon nan bai tsaya ga dukiya kawai ba duk wani abu na kirki yashmalu man'a kulli birrin aw ma'rufin in ka duba lisanul arab na ibnu manzur duk wani alkhairi mako yana hana mutun ya aikata ba wai kyauta kawai na dukiya ba ibnu manzur yayi magana akai lisanul arab da mujallal na hudu shafi na 220 to shin me yake bambanta tsakanin ash-shuhu da kuma al-bukhlu domin waɗannan kalmomi gaba ɗayan su sun zo cikin alqur'ani kuma sun zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dalilin yasa al-imam al-bukhari al-litafin al-adab al-mufrad ya ware babi shine na farko yake magana akan ash-shuhu sannan nan gaba bayan ya kawo babi guda ɗaya kawai sai ya kawo wani babi kuma akan al-bukhlu kaga yana nuna cewa akwai bambanci tsakanin su me yake bambanta tsakanin al-bukhlu da kuma ash-shuhu wato kamar da Hausa a ce mako da kuma ruwa me ya bambanta su hal huma mutaradifan am li kulli wahidin minhuma ma'ana ghayra ma'na al-akhar shin mako da ruwa abu ɗaya ne ko kuwa kowace kalma tana da ma'anarta to babu shakka malamai sun samu sabanin fahimta kamar yanda ibnu ashur ya faɗa a tafsirin suratul hashr a litafin at-tahrir wa tanwir a tafsirin sa ya dauko maganar al-imam at-tibi dake cewa al-farqu baina ash-shuhi wal-bukhli asirun jiddan bambanta tsakanin al-bukhlu da kuma ash-shuhu mako da ruwa bambanta tsakanin kalmomin nan guda biyu abu ne mai wahalan gaske inji malamin tafsirin da ibnu ashur yace yana da wahalan gaske amma duk da haka akwai bambanci babu shakka al-imam az-zamakhshari a littafin tafsirin sa da ake kira al-kashaf yayi ishara da cewa akwai bambanci tsakanin kalma ta ash-shuhu da kuma kalma ta al-bukhlu domin waɗannan kalmomi dukan su Allah madaukaki ya ambace su a cikin alqur'ani haka nan kuma sun zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka babu shakka akwai al-farqu bainahuma akwai bambanci tsakanin su abinda ke bambanta tsakanin ash-shuhu da kuma al-bukhlu bima yaktabi anna al-bukhla asaru ash-shuhi asali ruwa tana zama tasiri ne na mako wato mako shine hali na farko mako shi ke sa mutun yayi ruwa ba ruwa ke haifar da mako bala mako shi ke haifar da ruwa wa huwa an yamna'a ahadun ma yuradu minhu bazlu shine mutun ya ki bada abin da ya kamata ya bayar wannan shi ake kira ruwa to kafin a samu ruwa ana samu mako shine mataki na farko baya ga haka mako yanda yazo da ma'ana ta ash-shuhu a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da wata ma'ana ta daban wanda ta bambanta da asali ma'anar makodin da muke fada da Hausa domin ash-shuhu baya ga cewar hali ne da ke sa mutun yayi ruwa sannan kuma hali ne da ke sa mutun ya hana wani ma ya bada alheri baya ga cewar kai ba za ka bada ba sannan kuma baka ma son wani ya bayar to wannan shine ash-shuhu sannan abu na uku yana sa mutun ya ringa tunanin zalunci kaga ba za ka bada alkhairi ba ba za ka so kaga an bada alkhairi ba sannan kuma kullun ranka yana saka maka ma mugunta to wannan shi ake kira ash-shuhu wannan ita ce fassaran da al-imam al-qurtubi ya rinjayar a tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an a mujallal na hudu shafi na 293 game da sabanin da malamai suka yi dangane da bambanci da ke tsakanin ash-shuhu da kuma al-bukhlu yace abinda yafi inganci abinda yafi rinjaye na hujja shine cewar akwai bambanci tsakanin mako da ruwa inna ash-shuhha huwa al-bukhlu na'am ma'a hirsin babu shakka ana iya daukan mako shine ruwa amma akwai abin da ya bambanta su mako hali ne wanda ke sa mutum yayi ruwa baya ga cewar mutum yayi ruwa sannan kuma yana sha'awar dukiyar wani yana kuma kyamar yaga cewa wani ya taimaka da dukiyarsa wannan fasara ita ce ta inganta babu shakka na haka babu shakka akwai bambanci tsakanin ash-shuhu da al-bukhlu ibn taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallal na 28 shafi na 458 yace wa aslu shuhi shiddatul hirsi asali abinda ake nufi da makoshi ne tsananin kwadayin dukiya allazi yatawalladu anhu al-bukhlu waz-zulm wanda wannan kwadayi da ke cikin rai shi yake haifar da ruwa da kuma zalunci ma'a man al-haqqi wa akhdh al-batil tare da cewa mutun zai hana haƙƙin da ke kansa ya kuma yi kokarin cutan wani shi bai bada haƙƙin da ya kamata ya bada ba sannan kuma yana sha'awar dukiyar wasu abinda yasa malamai suke rinjayar da cewa akwai bambanci tsakanin mako da ruwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bambanta tunda an samu hadisi a sahihu muslim kitabul birri wasilati babu taharimi zulmi hadisi na 2578 wannan hadisin jabir bin abdullah al-ansari yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama mazan Allah yace ku kiyaye zalunci saboda zalunci duhu ne a ranar kiyama Allah ka tsare mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum ku kiyaye mako dan kuwa mako din nan shi ya halaka wadanda suka gabace ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada zalunci da mako a hadisi guda ku kiyaye zalunci dan ku zalunci duhu ne a ranar kiyama ku kiyaye mako dan kuwa mako shi ya halaka wadanda suka gabace ku to wannan riwaya guda kenan akwai riwaya ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wash-shuhha ku kiyaye mako sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum mako shi ya halaka wadanda suka gabace ku sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amarahum bil bukhli mako ya umurci magabatan ku da yin ruwa kaga manzon Allah ya bambanta mako kenan da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye mako shi ya halaka wadanda suka gabace ku taya akai mako ya halaka wadanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yace amarahum bil bukhli mako yayi umarni gare su su yi ruwa fa bakhilu sai suka yi ruwa wa amarahum biz zulmi mako yayi musu umarni su yi zalunci fa zalamu sai suka yi zalunci wa amarahum bil qati'a mako yayi umarni gare su su yanke zumunci fa qata'u sai suka yanke zumunci to dama waɗannan abubuwa suke kawo azabar Allah subhanahu wataala don haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bambanta mako da ruwa ko kuwa ash-shuhu wal bukhl ba kalma guda bace kaga kenan mako shi yake umarni da yin ruwa bi ma'ana ash-shuhu shi yake umarni bil bukhli kamar yadda yazo cikin wannan hadisi wannan dalilin yasa ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na 14 shafi na 480 yace wa shakku huwa shiddatul hirs alladhi tujibu al-bukhla wadh-dhulma don haka mako shine tsananin son dukiya tsananin kwadayin dukiya wanda yake sa mutun yayi ruwa yake sa mutun yayi zalunci mu rika aunawa da halayenmu kar ka dauka wasu mutane ne daban shin kana da wannan hali ko baka da shi mako annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shike umarni da yin ruwa mako shike umarni da yin zalunci mako shike umarni da yanke zumunci kaga wannan ya gwada maka cewa ya bambanta da ainihin ruwa din hali ne dake tare da dan adam wanda ke sa shi yayi ruwa sannan kuma ya sa shi yayi zalunci kaga kenan saboda tsananin kwadayin mutun ya tara dukiya baya son wani abu ya fita daga hannunsa, sannan kuma kullun yana duba wace hanya zai sake wato samun damar ƙara yawan dukiyarsa, ta wace hanya zai sake samun damar ya ƙara yawan dukiyar, kuma hanyar ba ta kwarai ba, hanya ta zalunci. Wannan shi ake kira ash-shuhud al-arabci, inna ash-shuha huwa shiddatul hirsi ala shay. Wannan yana ga fasaran Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma a littafinsa al-wabil as-sayyib shafi na 33. Al-Imam al-Qurtubi, Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sun fassara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara kalmata ash-shuhu, yace wal bukhlu man'u infaqihi ba'da husulihi. Abinda ya bambanta mako da rowa, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, shi rowa lokacin da ka samu dukiyar ne ka kiyarda ka bada wannan dukiya a hanyar da ta dace, sai a ce wani yayi rowa. Wash-shuhu yad'u ila al-bukhli, amma makoshi ke sa ka kai ka yi rowan, makoshi yake sa ka yi rowan, sai ya ce saboda haka fa huwa shahihun qabla husulihi, ana cewa mutum mai mako kafin ya samu dukiya, amma idan ya riga ya samu fa bakhilun ba'da husulihi, bayan ya samu dukiyar ya ki bada ita sai a ce wani marowaci ne. Kaga kafin ya samu ake cewa wani mai mako ne, saboda wannan nufin nasa na rowa da kuma tunaninsa na samun dukiya ta hanyar zalunci da murdiya da kyashi ya ga cewar wani ya samu alkhairi. Don haka sai Ibn al-Qayyim ya ce fal bukhlu samartu shuhi, saboda haka idan aka ce akwai bambanci tsakanin rowa da mako, kamar bishiya ce, bishiyar ana kiranta ash-shuhu, ƴaƴan bishiyan kuma sai a kira su al-bukhlu. Kaga asali makoshi ke sa mutun yayi rowa. Wash-shuhu yad'u ila al-bukhli wash-shuhu kaminun fi an-nafsi, saboda haka shi mako yana boye ne a cikin ran dan adam. Faman bakhila faqad ata'a ash-shuhu, idan mutun yayi rowa sai a ce wane ya bi halin makonsa, wane ya bi halin makonsa, wato mako hali ne da ke rai wanda ke sa mutun yayi rowa. Wa man lam yabkhal faqad asa shuhahu, idan mutum bai rowa ba fa sai a ce wani ya saba ma ainihin makon da ke cikin ransa. Wa waqa sharrahu wa zalika huwa al-mufli, wannan shine abin da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani, domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratul hashr aya ta 9 yace wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, wanda aka tsare shi daga makon ransa, wadanda Allah ya musu tsari, waɗanda Allah ya musu tsari daga makon da ke cikin rayukansu, waɗannan su suke tsira a ranar kiyama. Allah ka samu ne. To wannan yana cikin al-wabil sayyib. Haka kuma in ka duba littafin Ibn al-Qayyim da ake kira Kitabur Ruh shafi na 353, wannan bayanin ya zo cikin Jizaul Albab mujallal na biyu shafi na 428. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi magana akan bambanci tsakanin mako da rowa falitafansa da yawa, al-wabilu sayyib, kitabun ruh, hakanan kuma tariqul hijrataini wa babu sa'adataini, yana shafi na 284. Ya kawo wannan aya ta suratul hashri, yana tabbatar da cewa shi mako da ake cewa idan Allah ya tsare mutum daga sharrinsa, to zai tsira a ranar kiyama, ba kowane mako ne yake zama alkhairi ga mutum, yake zama sharri ga mutum ba. Yace wa hada inna ma huwa fudulud dunya, abin da ya shafi rayuwar duniya ne. Amma idan lokaci ne fa, idan lokaci ne ana son musulmi yayi makonsa, ni'ima ta duniya ita ce ba a son kai makonta, amma lokaci ana son kai makonshi fi ta'ati, kar ka yadda ka ringa kyautansa, wato ka zama mai rowar lokacinka, baka bama kowa lokaci sai Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal falaha kullal falaha fi shuhi biha, wato tsira ga dan adam shine ya zamanto yana rowar lokacinsa. Zaka yi mamaki wanda zai zauna majalisi na hira a yi ta zancen banza, kaga wannan bai yi makon lokacinsa ba. Kuma alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati, duk kalmar da ta fito daga bakin dan adam akwai mala'ika wanda ke rubuta ta. ashe kaga rashin rowan lokacinka ya jawo maka hasara a ranar kiyama. Don haka akwai bukatar mutum ya zamanto mai rowan lokaci, amma idan ni'ima ce ta duniya ba a son kai rowanta. Wanda shi yasa Allah subhanahu wataala ya mana umarni da musabaqa fi a'malil birri wal ma'ruf, ya zamanto muna rige-rige muna tsere-tsere ta wajen ayyuka na alkhairi. Manzon Allah yana umarni gare mu cewa har sunan mu su kasance ko da yaushe suna jike da zikirin Allah, ba maganar harshenka ya zama yana jike da ashar ko ko yana jike da zance mara ma'ana wanda ba zai samar maka amfani a duniya ba. Akwai labarin da ya zo cikin tafsirin Ibn Kasir yana magana game da mako, matsayin mako ga mutanen farko. Ya kawo labarin Abul Hayyaj al-Asadi, ya ce wata rana yana da wafin Ka'aba. Abul Hayyaj al-Asadi ba sahabi ba ne, tabi'i ne, yana dawafin Ka'aba. To jama'a suna dawafi a lokaci guda, saboda haka yana kusa da wani mutum sai ya je yana addu'a tana fitowa daga bakinsa, Allahumma qini shuhha nafsi, ya Allah ka tsare ni daga makon da ke cikin raina, ya Allah ka tsare ni daga mako da ke cikin raina. Shi wannan mutumin iya abin da ke roko kenan, la yazidu ala zalika. Mutum yana dawafi yana roƙon Allah, saboda wurin dawafi yana daga cikin wurare da ake samun ijaba, ake samun amsar addu'a daga Allah subhanahu wataala. Shi wannan mutumin bai karawa iyakar abin da ke roƙon Allah kenan, Allahumma qini shuhha nafsi, ya Allah ka tsare ni daga mako na raina. Bayan ya gama dawafin sai ya same shi, shi Abul Hayyaj al-Asadi, ce kai bawan Allah, na ji irin addu'an da kake, Allah ya tsare ka daga mako da ke cikin ranka, ba ka da wata bukata sai wannan. Sai ya ce ka lura da abin da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, waɗanda Allah ya tsare su daga makon rayukansu to waɗannan su ke tsira a kiyama. Ashe mako ba karamin haɗari bane ga rayuwar ɗan adam. Yace masa inni idza wuqitu shuhha nafsi, idan har Allah ya tsare ni daga mako da ke cikin raina. Domin kamar yadda manzon Allah ya fassara kalmar mako, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mako shi yasa Allah ya halaka mutanen farko, ashe kaga yana da hadari. Na biyu manzon Allah ya ce ga abin da yasa mako ya halaka su, mako ya musu umarni su yi rowa suka yi rowa, mako ya musu umarni ku yi zalunci suka yi zalunci, mako ya musu umarni su yanke zumunci sun yanke zumunci. Kaga manzon Allah ya gaya mana ashe mako yana sa abubuwa na laifi da dama a cikin ran dan adam. Don haka sai mutumin ya ce masa idan har Allah ya tsare ni daga mako na raina, lam asrik, na tabbata har in mutu ba zan yi sata ba, domin ai sata zalunci ne ko. Manzon Allah ya ce wanda Allah ya tsare shi daga wannan mako ba zai zalunci ba, sata ku zalunci ne. Kaga idan Allah ya tsare ni daga wannan makon raina ba zan yi sata ba, walam azni, ba zan yi zina ba, domin zina ma zalunci ne, walam af'al shay'an, duk wani abin da ya shafi sabon Allah ba zan yi ba. Ka gane? Ya ce na gane. Shike ne ya juya ya tafiyarsa. Bayan yana tafiya sai wani ya ce kai ku ka san wannan da kake tambaya? Ya ce ban san shi ba. Ya ce wannan shi ake kira Abdurrahman bin Auf, sahabin manzon Allah. Saboda haka al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi a littafin Al-Adabul Mufrad domin ya nuna wa musulmi hadarin mako a rayuwar musulmi. Da ya tashi magana game da tsoratar da mu game da hadarin mako, sai ya kawo hadisi na 281. Haddasana Musaddad bin Musarhadin qala haddasana Abu Awana, shine Muhammad bin Wabah al-Andalusi, an Suhail bin Abi Salihin, an Safwan bin Abi Yazid, an al-Qa'qa bin al-Lajlaji al-Gatufani, an Abi Huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره يچه منزون الله ياچي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ابدا annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuran yaki a hanyar Allah, idan aka tafi yaki ana tada kura saboda gumurzu da ake kura yana tashi, to wannan kura da mutun ya sheka ba zai hadu da hayakin jahannama ba a cikin mutun har abada, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato manzon Allah yana nufi duk mutumin da ya sheki kura na jihadi, to wannan mutumin ba zai sheki hayakin wuta jahannama ba, wanda ke yana daga cikin hadisai da ke nuna falalan jihadi a rayuwar musulmi. Matukar ka sheki kura na jihadi, to ba za ka sheki hayakin wuta jahannama ba, manzon Allah ya ce abadan, kuma har abada. To ba nan ba, tunda ba magana ne akan jihadi ba. Karshen magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yajtami'u shuhu wal iman, mako da imani ba sa haduwa, fi qalbi abdin abadan, a zuciyar mutum har abada. To wannan shine hadari, wannan shi ke gwada maka mako yana da hadari ga rayuwar musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mako da imani ba su haduwa a zuciyar wani bawa, don haka yasa aka kawo shi da nukura, fi qalbi abdin abadan, a zuciyar wani bawa har abada mako da imani ba su haduwa. Kaga wannan abin tsoro ne, idan da akwai mako a zuciya babu imani, idan akwai imani a zuciya babu mako. Abinda manzon Allah yake nufi kenan abu biyu su hadu a zuciya a lokaci guda, la ba zai yiwu ba. Kaga wannan sai fassara mana ita wancan aya ta 9 ta suratul hashr, wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, domin babu mai shiga aljanna sai mai imani. Manzon Allah kuma ya kore samuwar imani ga mai mako a zuciyarsa. Allah ka tsare mu. Hadisin yana riwaya ta Ibn Majah, wato al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisin yana Kitabul Jihad babu al-khuruj fi an-nafir, amma lafazin al-Imam Ibn Majah la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi jawfi 'abdin muslimin. Kaga akwai ƙarin kalma ta muslim, ba abdin kawai ba, kamar yadda yazo cikin al-adabul mufrad, da kurar jihadi da hayakin jahannama ba su haduwa wato a cikin bawa indai musulmi ne, saboda tana yiwa kafiri ya tafi jihadi zuciyarsa Allah ya riga ya san ba yi da imani, amma nan sai aka ce fi jawfi abdin muslimin, maimakon yadda yazo cikin al-adabul mufrad fi qalbi abdin muslimin. Hadisin yana sunan Nasa'i Kitabul Jihad babu fadlu man amila fi sabilillahi ala qadamihi, lafazin da yazo cikin sunan Nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabki ahadun min khashyatillah fatat'amuhu an-nar, la yabki ahadun min khashyatillah fatat'amuhu an-nar, babu yadda za a yi mutun yayi kuka saboda Allah, saboda tsoron Allah, mutum ya zauna yana tunanin tsakaninsa da Allah irin laifukan da ya aikata har ma dai ya zubar da kwalla. Manzon Allah ya ce to in dai mutum ya iya zubar da kwalla saboda tsoron Allah, wuta ba ta taba shi har abada. Wannan yana daga cikin hadisai da ke nuna falalan kuka saboda tsoron Allah. Wannan yana cikin littafin al-adabul mufrad, za mu kawo gare shi insha Allah. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koda halittar ka irin mai wuyan kukan nan ne, domin akwai wanda ba shi da saukin kuka, kafin ka ga hawaye ya fito daga idanunsa abin ana dadewa. To manzon Allah ya ce in ma kana da irin wannan halitta to kai kukan ƙarya in zai yi fatabaku, shine in ka tafi aikin haji zaka ga mutane a gefen Ka'aba haka kurun kuna tsaye sai ka ga ya rusa da ihu, to yana kakalo kukan ne, inji manzon Allah, ka kakalo kukan, saboda kakalowan kaga dai kai ka ce zahiri ƙarya ne, la wannan dama ce aka baka na ka sabar ma kanka yin kuka saboda tsoron Allah, domin akwai ranar da zaka hadu da Allah wanda kukan ba zai amfane ka ba. To ka saba ma kanka kukan tun daga yanzu, in ma baka iya kukan. Manzon Allah ya ce idan dai mutum ya fitar da kwalla saboda tsoron Allah, to wuta ba ta taba shi. hatta yuradda al-labanu fi ad-dar'i, sai fa idan za a iya mayar da nono cikin maman dabba, bayan an tatsi nono shin za a iya mai da wannan nono inda ya fito? Manzo Allah ya ce to in ba zai koma ba, to ba yadda za a yi, idanun da suka zubar da kwalla saboda tsoron Allah, Allah madaukaki ya sa mai waɗannan idanun a cikin wuta. Don haka yana da kyau mu koyi kuka saboda tsoron Allah, kuma ba wai kuka wato a idan jama'a bala, tsakaninka da Allah ka zauna kai ta tunani, domin akwai ranar da zaka samu kanka babu kowa sai Allah din. To ka saba kuka a yanzu inda babu kowa sai Allah, saboda Allah ya tausaya maka ranar da zaka hadu da shi babu kowa sai shi gabanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan riwaya ta al-Imam an-Nasa'i kenan, yace wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi man kharai muslimin abadan. Kaga bambanci lafazi da yazo Sunan Ibn Majah da kuma al-Adab al-Mufrad. Al-Imam an-Nasa'i lafazin da yazo cikin hadisin sa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuran jihadi da hayakin jahannama ba sa haduwa a karan hancin musulmi, a karan hancin musulmi har abada. A Sunan Ibn Majah fa fi jawfi abdin muslim, a cikin bawa musulmi, kaga ya riga ya shiga cikin sala. Wannan lafazin yazo karan hancin musulmi ba zai mashe ki wato hayakin jahannama ba har abada. Kuma wannan hadisin shi ma ya inganta, yana sahihu Sunan Nasa'i hadisi na 2913. Haka nan al-Imam Tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisi, yana kitabu Fada'ilul Jihad babu ma ja'a fi fadlil gubar fi sabilillah, wanda yake nuna cewa kuran jihadi yana da falala. Kuran jihadi shi yasa al-Imam Tirmidhi yayi babi da sunan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yalijun nara rajulun baka min khashyatillah, mutumin da ya iya kuka saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba, hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i, har sai fa nono in ya iya komawa cikin mama. Wala yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam, kuran jihadi ba su haduwa da hayakin jahannama ga dan adam. Wannan lafazin shi ma ya inganta, yana sahihu Sunan Tirmidhi hadisi na 2633. Wannan yana daga cikin abin da malamai ke kira babu ta'aliki bil muhal. At-ta'aliku bil muhal yana daga tsarin Larabci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi, kuma Allah ma yayi amfani da at-ta'aliku bil muhal a cikin Al-Qur'ani. Abinda ake nufi da at-ta'aliku bil muhal shine a hada magana da impossible, abinda ba zai yiwu ba. Abinda ba zai yiwu ba sai a hada magana da shi dan a sama tunani ga abinda aka faɗa ma. Kaga manzon Allah ya ce ba yadda za a yi, ba yanda za a yi, mutumin da ya iya fitar da kwalla saboda tsoron Allah wuta ta taba shi, sai manzon Allah ya ce sai fa idan nono zai iya komawa cikin mama. Kaga at-taliqu bil muhali, manzon Allah ya sani nono ba zai koma cikin mama ba, amma me yasa ya baka misali? Dan kai amfani da hankalinka, in ka gane to zaka gane falalan jihadi, falalan kuka saboda tsoron Allah. Shi ma Allah madaukaki ya ba mu misalin at-ta'aliku bil muhal a cikin Al-Qur'ani, kamar misali a suratul A'raf aya ta 40, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyam. Allah madaukaki ya ce kafirai waɗanda suka karyata ayoyinsa, waɗanda suka yi girman kai suka kibin umarninsa, ba za a bude musu kofofin sama ba. Ashe sama da kake gani tana da kofofi, akwai iya inda Allah madaukaki ya kyale dan adam da kuma aljani zai je, akwai inda Allah ya kyale. Idan an wuce nan ba za a samu wannan damar ba. Yursalu alaykuma shuwazun min narin wa nuhasun fala tantasira. Don haka Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Duk da haka yace la tanfuzuna illa bi sultan. Kaga Allah ya ba mu aljani da dan adam damar yayi shawagi sararin samaniya. Wannan yana cikin Al-Qur'ani. Don haka don an ce dan adam ya shiga kumbo ya tashi sama, wannan ba abin mamaki bane. Allah ya faɗa mana ya ku aljanu da mutane in za ku iya ku yi sai dai ba za ma ku iyan ba sai da ikon Allah. Duk da haka akwai iya inda aka ce za ku je, idan kun kai daidai wannan gurin, to abinda zai biyo baya shine ruwan wato azaba daga Allah subhanahu wataala akan ku. Don haka yasa sama tana da kofofi, sama tana da iyakoki, akwai inda dan adam bai iya wucewa, aljani ma baya iya wucewa, amma ran mumini yana wucewa, saboda ran mumini yana isa ga al'arshin Allah subhanahu wataala. Allah ya ce la yadkhuluna aljannata, kafirai ba su shiga aljanna, hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat, sai fa idan raqumi ya iya shiga ta hujin allura. Kaga Allah ma ya magana ta at-ta'aliqu bil muhali, shin raqumi zai iya ratsa hujin allura? To kai tunani kafiri ko bai shiga aljanna, in kuwa kana tunanin zai shiga aljanna to ka fara tunanin raqumi zai iya ratsa hujin allura. Allah ka tsare mu. Sai kawo hadisi na biyu. Haddasana Muslim bin Ibrahim al-Farahidi, Muslim bin Ibrahim al-Farahidi qala haddasana Sadaqatu bin Musa huwa Abu al-Mughira as-Sulami. Daga al-Imam al-Bukhari da kansa ya fassara al-Imam Sadaqa, dan ka gane ba wani ba wannan malamin ake nufi. Qala haddathana Malik bin Dinar an Abdullah bin Galib huwa al-Huddai al-Basri an Abi Sa'id al-Khudri, an samu hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khaslatani, akwai halaye guda biyu, la yajtami'ani fi mu'min, ba sa haduwa ga mu'mini. Halaye ne guda biyu, inda mutum yana da imani waɗannan halaye ba su haduwa tare da shi: al-bukhlu, ruwa, wa su'ul khuluqi, da kuma mugun halaye, wato mugun halaye, to waɗannan ba su haduwa ga mu'mini. Hadisin yana sunan Tirmidhi kitabul birri wasila babu ma ja'a fil bakhil, yana hilyatul awliya na Abu Nu'aym, hadisi na 2341 da kitabu zuhdi na al-Imam Ahmad bin Hanbal, hadisi na 797 da kuma tarihu Baghdad na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, akwai riwaya ta Abdullah bin Abbas, wannan yazo riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri. Abdullah bin Abbas yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa khallatani, sabanin khaslatani ma'ana su guda, khallatani la tajtami'ani fi mu'min, halaye guda biyu ba su haduwa ga mu'mini, ruwa da mugun ɗabi'a, mugun tarbiya. Wannan riwayar tana da rauni, yana silsilatu da'ifa, hadisi na 1119, tana yiwa ka ce to gashi kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi akan ruwa, alhali muna magana ne akan ash-shuhu, wanda shine mako ba ruwa ba, tunda akwai babin ruwa din yana tafe nan gaba. Abinda yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin anan, saboda ya dace da ainihin babin da ke tafe, babin da ke zuwa bayan sa, babin ne da ake magana akan kyawun halaye, to sai ya kawo hadisi wanda ke nuna cewa ruwa mugun hali ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su wuri guda da mugun hali a hadisi guda, amma babin sai yana tafe nan gaba insha Allah. Yana daga alamar da take nuna cewa idan dai mutum imanin sa yayi kyau, matukar mutum imanin sa yayi kyau, to ba za a same shi da halin rowa ba. Idan akwai rowa tare da mutum, wato hali na mako, to yana da kyau mutum ya dubi imanin sa. Babu shakka akwai bukatar ya gyara ma kansa, saboda waɗannan hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ke nuna cewa da mako da imani ba su haduwa a wuri guda. Wajibi ne mu kiyaye, mu auna da ainihin halayenmu, shin muna da mako ko ba mu da shi, saboda magance haka ka saba ma kanka yin alkhairi, ka sabar ma kanka yin alkhairi, wanda shi ke iya raba ka da wannan mugun hali. Waɗanda ya kamata mu sani kafin wato mu rufe wannan karatu game da mako, abubuwa guda biyar wadanda ya kamata kowane musulmi ya sani. Imam al-Bukhari bai kirga su ba, amma tunda yake an kawo gababin da ke magana a kai, yana da kyau mu yi magana mu bayyana su. Abu na farko shi ne, ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa wato mako sharri ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi haka, yana hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, wanda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa sharru ma fi rajulin. Kaga manzon Allah ya tabbatar da cewa mako sharri ne, wato yana daga sharrin da ke tare da namiji. Manzon Allah bai ce mace ba, sharri da ke tare da namiji, shuhun hali'un wa jubnun khali'un. A samu mutum yana da mako wanda ke sa shi ya ainihin rike dukiyarsa, ya ke amfani da ita wajen aikin alkhairi, da kuma tsoro wanda ke sa mutum ya ki tafiya jihadi. Waɗannan abubuwa guda biyu halaye ne da ke tare da mutum, kuma suna da sharri gare, suna zama sharri gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mako sharri ne ga ainihin namiji. Manzon Allah bai ce ga mace ba. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana wato mako akan cewa sharri ne ga mace ba, la sai yayi magana akan namiji kawai. Sharru ma fi rajulin shuhun hali'un wa jubnun khali'un. Hadisin yana sahihu Sunan Abi Daud, hadisi na 2192. Malamai da suka yi sharhin hadisin akwai al-Imam al-Khatib at-Tabrizi, yana cikin masana hadisi waɗanda littafansu suke da muhimmanci, saboda yana sharhin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rasu a hijira ta 502, wato shekaru 935 da suka wuce. Yana da littafi da ake kira Mirqatul Mafatih, hadisi na 874. Yace abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan maza bai yi magana akan mata ba dangane da mako. Yace saboda galibi yafi aukuwa ne ga maza banda mata ne. Kuma in ka lura zaka ga cewa mata sun fi alkhairi tsakanin su akan maza. Zaka ga akwai bambanci tsakanin hali na rowa ta sashin halittar maza da mata. Mata suna da bambanci. Don haka zaka ga duk wani abu na taimako zaka ga mata suna kokarin yinsa komai kankanta. To saboda haka mako ya fi lahani ga maza akan mata, wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo su a cikin bayanin ba. Yace wa khussar rajulu imma li annahuma mamduhani lin nisa'i fi naw'in minhuma aw li anna mazammatar rijal bihima fawqa mazammatin nisa'i bihima. Tana yiwa saboda su mata bai aukuwa da su, kuma tana yiwa ana samun mako din tare da mata, amma dai makon baya lahani ga mata kamar yadda yake lahani ga maza. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan maza anan. Kuma in ka lura ai yaki gaba ɗaya ma baya kan mace, saboda haka yasa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsoron yaki da makon dukiya a hadisi guda, yana cewa sharri ne, to yaki ko dama Allah ya dauke shi ga mace. To don haka yasa a farkon magana ba a kawo mace ba, sai aka kawo maza kawai. Wannan yana nuna cewar babu shakka mako ga musulmi sharri ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi haka. To sannan kuma akwai hadisin Abu Hurairah har yanzu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'al mubiqati, ku nisanci laifuka guda bakwai waɗanda suke nutsar da mutum a cikin wuta. Allah ka tsare mu. Kila ya rasulullah ma hiya, ya rasulullahi waɗannan laifuka ne haka suke nutsar da mutum a cikin wuta? Idan aka ce laifi ya nutsar da mutum a wuta, ana nufin cewa yana da wuya mutum ya fita wuta idan ya shiga a dalilin waɗannan laifuka din. Allah ka tsare mu. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku billah, na farkon su shine shirka ga Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce washuhu, na biyun su shine mako. Na ukun su qatlun nafsin lati harrama Allahu illa bil haqqi, mutum ya kashe rai wanda Allah ya haramta kisansa, ka kashe rai wanda ba halal bane a zubar da jininsa. Sannan wa aklu riba, cin kudin ruwa. wa aklu malil yatim da kuma cin dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahafi da kuma gudu a lokacin da yaki ya rinca be tsakanin musulmai da kafirai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minati da yin kagen zina ga mace musulma kamila mai tsare mutuncinta mutun yayi ƙaryar zina ya jefa mu ainihin mace mai tsare mutuncinta wannan ba karamin laifi bane wannan sune ake kira wato akbarul kaba'iri as-sab'u amma kaga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ashirku billah sai yace washuhu daga shirka sai mako kuma hadisin ya inganta yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 3432 amma hadisin da ya shahara lafazin da ya shahara wato shine lafazin da yazo cikin sahihul bukhari kitabul wasaya yana sahihu muslim kitabul iman inda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka tambaye shi wadanne abubuwa ne guda bakwai wadanda suke nutsar da mutum a wuta sai manzon Allah yace ashirku billah shirka da Allah na biyu wasihiru sai kuma sihiri wannan riwaya ta fi shahara ita ce mutafakun alaiha amma wancan hadisin shi ma ya inganta wato abinda abin la'akari anan shi ne abin lura anan shi ne baya ga cewar makosharri ne in ji manzon Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka mako shi ne laifi na biyu bayan shirka ga Allah daga cikin al-kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqati sai yace ashirku billahi washuhu wa qatlun nafsi kaga mako yana gaba da kisan rai saboda makon yana iya sa ayi kisan rai din don haka mako yana gaba da kisan rai mako yana gaba da cin riba mako yana gaba da cin dukiyar maraya saboda duk mako yana sa mutun yayi mako yana iya saka ka kashe wani mako yana iya saka ka ci dukiyar riba da kuma murdiya da zaluncin dukiyar marayu duk mako yana iya sawa saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan shirka abu na biyu da ya kawo na laifi shine wato mako shine wato hali na rowa Allah ka tsare mu to abu na biyu da ya kamata mu sani game da mako shine kowanne dan adam yana tare da shi wato asali halittan dan adam ne kamar yanda ka san dan adam yana jin yunwa ya ji kishi kaga dabi'a ce to haka nan mako yake cikin ran mutane me yasa saboda Allah da kansa ya faɗa cikin alqur'ani a suratul nisa aya ta 128 wa ukhbiratil anfusush shuha Allah subhanahu wataala yace an halarto marayuka halin mako wato an riga an halarto halin mako ga dukkan rayuka kowanne rai tunda Allah madaukaki yace al-anfusa kowanne rai Allah madaukaki ya halarto hali na rowa na mako ya saka a cikin halittarsa wannan Allah da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani wa annal insana la budda an yashha bi hukmi khilqatihi wa jibillatihi hatta yahmila sahibahu ala ba'd ma yakrahu wato wannan yana gwada cewa dabi'a ta halitta ta dan adam tana tare da mako wannan shine abinda Allah madaukaki ya faɗa wannan bayanin al-Imam al-Qurtubi game da fassarar ita wannan aya ta 128 ta suratul nisa al-littafin tafsirin sa al-jami'u li ahkamil qur'an mujallal nabiyar shafi na 260 kuma ba wai al-Imam al-Qurtubi ba akasarin masana tafsiri haka suke fassara wannan aya wa uhdiratil anfusush shuha misali cikin abwaul bayan Muhammad al-Amin al-Shankiti yana fassara wannan ayan mujallal na farko shafin 217 yace innal anfusa uhdiratish shuha bi ma'ana ju'ila shay'an hadiran laha ka'annahu mulazimul laha la yufariquha rayukan mutane Allah madaukaki ya halarto wato dabi'a ta mako ya saka a cikin su rayukan mutane gabaɗaya li'annaha jubilat alayhi saboda haka lokacin da Allah ya halicci ran dan adam sai ya dauko mako ya cusa a ciki dan haka mako yana tare da dan adam wannan halitta ce al-Imam al-Ghazali yace law annahu utiya ma fil ardi jami'an wato wannan hali na mako shike saka ji kana sha'awar dukiya a koda yaushe bata isanka wannan hali na makoshi ke sa mutum duk sa'ilin da ya zamanto ya samu abu to yana ya fi tunanin ya samu ƙari akan ya rabu da abin kuma ka dau misali kamar inda Al-Imam Al-Ghazali ya faɗa cikin Khuluqul Muslim yana da wani littafi da ake kira Khuluqul Muslim shafin 118 yace law annahu utiya ma fil ardi jami'an da za a ba ma dan adam duniya gaba dayanta laqamat lahu min tabi'atihi dayyika ila lun shatta taba'u fi yadayhi al-aglala ka dau takarda yanzu ka rubuta in nayi kudi zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza wallahi kana yin kudi wannan list din zaka aje wani zaka dawo da shi don haka yasa sayyidina Umar yake cewa dukiya da kake gani bugarwa take kamar giya ba ainihin dukiyar bace la dabi'ar da Allah madaukake sa a halittan dan adam na mako shike sa shi haka wannan ya dace da abin da Allah ya faɗa da kansa a cikin alqur'ani a suratul isra'i aya ta 100 qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ya kai Muhammad ka gaya musu da ku mutane za ku mallaki taskan arzikin Allah wane mutum a ce dukiyar Allah gaba daya dan adam inda a ce zai mallake ta ku duba inda aka yi misalin mako na dan adam Allah ya yi misalin karfin mako na dan adam ya ce da a ce dan adam zai mallaki taskar Allah gaba dayanta idan aka ce taskar Allah wato arzikin Allah gaba daya dan adam ya zama ya mallake ta ya mallaki dukiyar Allah mai Allah ya ce izan la'amsaktum khashyatal infaqi wallahi boyewa za ku yi inji Allah saboda tsoron kada ku bayar ya kare mai Allah ya ce a ƙarshe wa kanal insanu qatura wa kanal insanu aka ce ba a ce wa kanal kafiru ba Allah madaukake ya ce shi dan adam ya kasance wato mai ainihin mako wato dan adam mai ainihin wato mai rike dukiya ne abinda ake cewa kanka mai dukiya shine katura bi ma'ana mumsikan akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya fassara mana wannan kamar yadda Allah madaukake ya faɗa mako halittan dan adam ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya harumu ibnu adam wa tashibu minhu isnatani dan adam yana tsufa amma halaye guda biyu suna nan da kuruciya jikinsa na tsufa amma halayensa guda biyu suna nan da kuruciya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhirsu alal mali kwadayin a ƙara samun dukiya ko mai tsufan mutum wannan kwadayin yana nan saurayi jikin ne yake tsufa amma wannan halin baya tsufa yana nan da kuruciyarsa nabiyu alhirsu alal umri kwadayin a samu tsawon rai ko da mutum zai kai shekara 100 yana da fatan ina ma a samu ƙari haka gaba a samu 100 ko ba haka ba ba laifi ai hadisin yana sahihu muslim hadisi na 247 akwai wata riwayar ta Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakbaru ibnu adam dan adam yana girma dan adam yana girma maimakon wancan riwaya ya harumu bima'ana ya haram ibnu adam wa tashibu minhu isnatani nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakbaru ibnu adam wa yakbaru ma'ahu isnani dan adam yana girma halayensa guda biyu suna ƙara girma ba wai suna tsufa ba suna ƙara girma fiye da da hubbul mali san dukiya na tsoho ya fi san dukiya na matashi inji annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyu tulul umri tsawon rai na tsoho yafi tsawon rai yafi tsawon rai burin tsawon rai na tsoho yafi burin tsawon rai ga ainihin matashi hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 6421 don haka yasa al-imamu an-nawawi ga sharhin hadisin yace ma'anahu anna qalbal shaykh kamilul hubb lil mali abinda manzon Allah yake nufi shine duk inda tsoho ya kai ga tsufa zuciyarsa tana nan da kuruciya ya samu dukiya mutahakkimun fi zalika in an ce mutahakkimun fi zalika babu wanda aka ware babu wanda aka ware kahtikami quwwati shabbi fi shababihi hada sawabuhu الامام القرطبي يجي في هذا الحديث كراهه الهرس على طول الامر wato kamar dai manzon Allah yana mana ishara ne mu daina kwadayin tsawon rai mu daina kwadayin yawan tara dukiya domin alama ce ta halaka alama ce ta halaka kullun ya zama tunaninka gaba zaka yi shekara 50 ka rika tunanin gobe zaka mutu shine abin da manzon Allah ya karantar da mu sannan ka daina tunanin zan yi dukiya kaza kafin in yi kaza la taro da sisi dake aljihunka cire kai da shi don ba mamaki iya abin da Allah ya baka kenan a duniya kar ka zauna jiran sai kai kafin kai la wannan tunanin makonshi ke sa mutum ya kai ga halaka ba tare da ya wato tanada masa kansa alheri ba Ibn Kathir a tafsirin sa yace wallahu ta'ala yasifu al-insana min haythu huwa Allah ya siffanta dan adam a yanda dan adam yake asalin halittansa sai ibnu kasir yace illa man waffaqahu allah wahdahu maganar mako halitta ce ta dan adam sai dai kawai wanda allah ya masa muwafaka wanda allah ya tseratar da shi wanda allah ya shirye shi fa innal bukhla wal jaza'a wal khala'a sifatullah domin rowa da raki shine gajin hakuri sifa ce ta ainihin halittar dan adam akwai hadisin abu hurairah wanda ke kama da hadisin anas bin malik wanda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa la yazalu qalbul kabir shabban fisnataini zuciyar babban mutum bata gushewa tana nan da kuruciya indai game da halaye biyu ne fi hubbid dunya wa tulil amal san duniya da kuma tsawon wato buri hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 6420 saboda haka ya tabbata cewa mako halitta ne dabi'a ce kaga an samu hujjoji na ayoyin alqur'ani akwai ma suratul adiyat akwai suratul adiyat Allah madaukake yace innal insana li rabbihi lakanudun wa innahu ala zalika lashahidun wa innahu min li hubbil khairi lashadidun ana magana ne akan innal insana ba innal kafira ba lallai dan adam mai tsananin wato buri ne game da yaga cewar ya samu dukiya idan aka ce li hubbil khairi al khairu anan ma'anarsa dukiya ne kamar yadda masana tafsiri suka fada in ka duba tafsirin ibnu kasir wa innahu li hubbil khairi wa huwa al malu wa innahu li hubbil khairi al khairu huwa al malu la shadidun ibnu kasir yace akwai fasara biyu da ake ma wannan aya na daya ma'anarsa ita ce innahu la shadidul mahabbati lil mali dan adam mai tsananin son dukiya ne nabiyu innahu la harisun bakhilun abinda ake nufi dan adam mai tsananin son ya samu kari ne kuma garowa min mahabbatil mali sai ya ce wa kilahuma sahihun kowane ka dauka ya dace da ainihin fasara da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisin al-imam al-bukhari da muslim riwayar abdullah ibn abbas kaga ga hadisin Anas ga hadisin Abu Huraira to akwai hadisin Abdullah ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace law anna li ibn adama mil awadin malan da dai dan adam zai samu cikin kwari na dukiya a cika mar kwari da zinari la habba an yakuna ilaihi misluhu da yayi fatan ina ma ya sake samun wani karin kwari din wato a samu karin wani kwari na dukiya wala yamla'u nafsa ibn adama illa turab babu abin da ke cika ran dan adam sai kasan kabari sai dai kasa shike iya cika ran dan adam wallahu yatubu ala man taba amma Allah yana yafe ma wanda ya tuba gare shi akwai riwaya ta al-Imam Muslim amma hadisin Anas tana kama da wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana li ibn adam wadin min zahabin da dan adam yana da wani kwari na zinari iltamasa ma'ahu wadiyan akhar zai rika neman akwai wani kwarin a gefe da zaka samu kwarin zinari sai kai ta kokarin neman wani na biyu walan yamla afamahu illa turab babu abin da ke cika bakin dan adam sai kasa kaga hadisin Anas summa yatubullahu ala man taba shi ma yana sahihu muslim sannan akwai hadisin sahal bin sa'adin yana sahihu al-bukhari yana sahihu muslim akwai hadisin abu musa al-ash'ari yana sahihu muslim shi kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana li ibn adam wadiyan min malin da dai dan adam yana da kwari guda biyu na dukiya labtaga wadiyan salisan da ya nemi a bashi kwari na uku wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab babu abin da yake cika cikin dan adam sai kasa sannan akwai riwayar ubayy bin ka'ab tana sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau anna libni adam wadiyan min malin da dan adam yana da wani kwari na dukiya labtaga ilaihi saniyan da ya nemi na biyu walau kana lahu saniyan labtaga ilaihi salisan inda ya samu na biyun sai ya nemi na uku haka zai ta yi har ya mutu kuma in ka lura burin mu kenan ko ka shekara guda kana gini wannan ginin ma sai daga London aka dauko hoton sa kana gamawa sai kaga wani gida a gefen Abuja ya fi naka to in ma ka ce a rusa wannan ko kuma a sa a kasuwa saboda ga wani can za a sake to haka mutum zai ta har ya mutu kuma in ta sashin abun hawa ne haka ne wato rayuwar dan adam abinda manzo Allah yake mana ishara da shi tunda ba a ce musulmi kawai ba ba a ce kafiri ba ibn adam annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada kaga ya gwada cewa dabi'a ce tana tare da kowane dan adam kyashi da fatan mutum ya tara dukiya da kuma ki naga cewar ya fitar da hakokin Allah ko kuwa ya taimaka da wannan dukiyar tasa ta hanyar alheri to abu na uku wanda ya kamata mu sani shine wannan dabi'ar tunda tana cikin kowane dan adam to tana da magani kaga dai manzon Allah yace da imani da makoba su haduwa kuma Allah madaukaki ya tabbatar mana halittar dan adam ma an cusa mako a ciki to manzon Allah ya tabbata ana iya kare mutum yana iya kare kansa daga sharrin mako shi yasa manzon Allah yace ba su ma haduwa da imani daga cikin abin da ke gwada maka cewa mako yana da magani babu ma bayanin da yazo kamar irin ayoyin da suka zo a suratul ma'arij aya ta 19 Allah madaukaki yace innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a lalle shi dan adam an halicce shi mai kankamo mai rike dukiya mai kin ya bada dukiya shine halu'an alharisu ala ma la yahillu lahu mutum asalin halittarsa yana kwadayin ya samu abin da ma bai halatta gare shi ba da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba shi dan adam yana so yaga cewar da ya tara bai son wani ya samu wannan asalin halittar mutum ne innal insana khuliqa halu'a tana yiwa baka san me ake nufi ba sai Allah ya fassara kaga yace innal insana ba a ce innal kafira ba ko innal insana wanda ya gudu halittar dan adam ne idza massahu sharru jazua idan sharri ne ya samu dan adam yana da raki gani yake wannan sharrin ba zai wuce ba wa idza massahu alkhairu manu'a mun riga mun fassara kalmar alkhairu da cewa dukiya ne wa idza massahu alkhairu manu'a idan dukiya ce ta samu gare shi ya make ya matse wannan dukiya ya ki badawa ya zama mai hanawa kaga an fassara maka ainihin dabi'a ta makodin halitta ce ta dan adam amma duk da haka sai Allah ya ce mene illal musallin sai dai fa masu sallah ashe wannan dabi'ar ba kowa ne take hallaka shi ba idan ka dauki wadannan siffofin to Allah zai kare ka da aka ce illal musallin sai dai masu sallah kaga ana nufin masu imani kenan ko don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da halin mako da imani ba su haduwa a zuciyar bawa illal musallin ba kowace irin sallah ba allazina hum ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum ashe kaga zaka iya hana ranka ka dauki wani abu na dukiyarka ka bayar lisaili wal mahrum ga wanda ya roke ka ka taimaka marka bashi wanda ma bai roke ka ba ka bashi walladina yusaddiquna biyawmiddin wadanda suke gaskanta akwai ranar hisabi walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun wadanda ke tsoron haduwar su da azabar Allah a kullun suka tuna azabar Allah suna zama zaman dardar suna fargaba shine zama na al-ishfaq shi sa Allah yace mushfiquna a kullun suka tuna azabar Allah hankalin su yana tashi to duk mutumin da ke da wannan siffa ba za a same shi da mako ba shine Allah yake gaya mana magungunan inna azaba rabbika ghayru ma'mun walladina hum li furujihim hafizun wadanda suke tsare al'auran su basa wato yin jima'i illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sai dai matan su ko kuyangi bayan su, wannan ba a zargi saboda mutun ya tare da matar sa, wannan babu laifi. Fa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul aadun, zina ita ce wato mutun yayi jima'i da wata mace wacce ba matar sa ta aure ba kuma ba baiwar sa ba. Wallazina hum li amanatihim, waɗanda suke tsare amana, wa ahdihim, da kuma alƙawarinsu. Shi sa Allah ya ce ra'un, idan za ka tsare amana, idan kai ma'aikacin gwamnati da aka ce wannan gashi tsare, kaga ba za ka ɗauka ba, ba mako tare da kai, saboda dama siffar mako siffa ce ta zalunci, kai ba ka tare da ita saboda wannan tsoron haɗuwarka da Allah. Wallazina hum bi shahadatihim qa'imun, waɗanda suke tsayuwa game da shaidarsu. Wallazina hum ala salatihim yuhafizun, waɗanda suke tsare sallolinsu. Ula'ika fi jannatin mukramin, kaga kenan ba kowaye mako yake hallaka shi ba. Saboda haka idan mutum zai gaskanta alƙawarin Allah, zai gaskanta cewa akwai azaba ga wanda ya saba ma Allah, azaba tana jiran masu laifi, rahama tana jiran masu biyayya ga Allah. In ka gaskanta wannan, to insha Allah baka shiga ga azabar Allah. Kuma yana kama da abin da ya zo a suratul layli, fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Sai Allah yace wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dukiyar da kai ta tarawa saboda mako baka san amfanar da ita, idan aka ce yau ka mutu, shine abin da Allah ya faɗa, kai ta tara dukiyar idan ka mutu, maka ta ci kari, dukiyar ba ta amfane ka ba. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, idan aka ce mutun ya rasu, dukiyar sa ba ta amfane shi, saboda haka amfani da wannan dukiyar tun kana da numfashi shike gwada cewa baka da wannan sifa ta mako, wanda shike sa mutun ya samu tsira a ranar kiyama. Wanda shine abin da malaman tafsiri suka gabatar akai. To hali na hudu, babu wanda zai tsira, in dai a kiyama ne dole sai ya raba kansa da wannan hali na mako, wanda babu shakka ayar alqur'ani ta tabbatar, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, wanda ya tabbatar da cewa a kiyama babu masu tsira sai waɗanda kawai suka kare kawunansu daga hadari na mako. Allah ka samu iya. In ka duba littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziya I'lamul Muwaqqi'in a mujallad na farko shafin 137, Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace wa lihadha kana salaf yaquluna, a zamanin farko, zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, zamanin tabi'ai, nasiha suke, gargadi suke, yana daga tarbiyyar da suke ma jama'ansu, suna cewa ihzaru minan nasi sinfaini, ku kiyaye nau'i biyu na mutane. Idan za ka yi hulɗa, ka kiyaye mutane masu halaye iri biyu. Na ɗaya sahibu hawan fitnatuhu hawahu, mutumin da ya zama zuciyarsa ce gabansa kawai, abinda ransa ya saka marshi yake nema ya samu. Idan ka lura halin mutum haka ne, to ka rabu da shi. Na biyu sahibu duniyan a'jabathu duniyahu, mutum ne ya samu duniya, kamar misali mutum ne ya samu mulki, ko mutum ne ya riga ya samu dukiya, amma ya zama dukiyar take bashi sha'awa, wato sha'awar riƙonta yake, ba sha'awan batar da ita ba. Duk mutumin da ya zamanto halayensa suna tsakanin biyu din nan, to da sahabbai zuwa ga tabi'ai sukan yi nasiha, in kaga mutum da irin wannan hali ka guje shi, don kuwa zai kai ka ga halaka. Allah ka tsare mu. Akwai hadisin Abdullah ibn Amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka, wanda yake nuna albishir ne ga ainihin sahabbai da tabi'ai. Manzon Allah yake cewa salahu awwali hadhihi al-umma bizuhdi wal yaqin, waɗanda suka yi zamani a farko su ne sahabbai da tabi'ai sun tsira saboda az-zuhdu, saboda nisantar wato abin da ya shafi ni'ima ta duniya, kullum fatan su kiyama ba duniya ba. Na biyu shine karfin imani, waɗannan abubuwa guda biyu su suka taimaka mutanen farko suka tsira a rayuwarsu. annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma mutanen karshe wa yahliku afiruha bil bukhli wal amali manzon Allah yace amma mutanen karshe da zasu zo musulmai da zasu zo a karshen zamani su kuma abinda zai halaka su shine kishiyan halayen sahabbai da kuma tabi'ai abinda zai halaka mutanen karshe wato shine rowa da buri kullun kana tunanin ka samu ƙari maimakon tunanin yadda zaka yi ka taimaka da dukiyar da Allah madaukake ya baka yana kitabun zuhdi na al-Imam Ahmad bin Hanbal kuma yana sahihul jami'i saghir hadisi na 3855 da don haka in dai mutum yana son ya tsira dole sai ya raba kansa da hali na mako wannan yazo cikin ayoyin alqur'ani yazo cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da dama kaga har ma Abdurrahman bin Auf addu'a yake Allah ka raba ni da hadarin wannan mako dake cikin raina Abu Nabiyar wato yana daga alamar tashin kiyama yana daga alamar sa'ar karshe wanda yake nuna maka a zamanin farko mutane ba su da wannan hali na mako saboda suna tare da babban malami shine manzon Allah suna zamani mai tsarki zamani mai tsafta zamani mai albarka saboda albarkan da ke tare da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raba su da wannan hali don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake cewa ya taqarabu zaman zamani na ta matsowa tabbatun zamani na ta matsowa a kusa da ƙarshen duniya yanqusul amalu aiki zai ragu ko da ilimi ya samu zaka ga aikin bai da yawa aikin zai ragu wanda kuma muna gani a yanzu in baka misali ana zikirin yamma daga bayan sallar asar zuwa faduwar rana mutun nawa kaga yana irin wannan zikiri a yau babu shakka akwai masu yi ko da an gama sallar la'asar ka zauna zikirin Allah rana ta fadi misali kai ta yin zikiri zai yi wuya saboda kai sa ladansa yake da yawa manzon Allah ya ce idan zamani ya zo ƙarshe to haka aiki zai yi ta raguwa Allah ka taimake mu akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wayulka shuhu za a jeho ɗabi'ar mako a cikin rayukan musulmai wanda yake nuna cewar Allah ya raba musulmai na zamanin farko daga hadari na ainihin mako to a zamanin karshe fa Allah zai jeho wannan hali a cikin zukatan musulmai wa tazharul fitan saboda ka fitintinu za su bayyana wa yaksurul haraju kashe-kashe zai yi yawa wannan kalmar sahabbai ba su fahimci abinda manzon Allah yake nufi ba ya rasulullah ayyuma huwa me ake nufi da al haraju annabi sallallahu alaihi wasallam yace al qatl kashe-kashe zai yi yawa tsakanin musulmai wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul fitan babu zuhuril fitan wanda yana nuna cewar yana daga alamar ƙarshen zamani kaga hali na mako yayi yawa a tsakanin musulmai amma a zamanin farko babu wannan a zamanin farko kamar yadda hadisi yazo daga abdullah ibn amr wanda muka karanta salahu awwal hadhihi al umma bi zuhdi wal yaqin Allah ya tsarkake rayuwar sahabbai da tabi'ai saboda albarkan da wannan zamani yake tare da shi amma ƙarshen zamani fa Allah zai jeho hali na mako a cikin rayuka na musulmai wato abin nufi musulmai ba za su samu wannan kariya na Allah subhanahu wa ta'ala ba akwai hadisin abdullah ibn umar wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ammal muhlikat abubuwa guda uku suna halakarwa ya ce fashakhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi abubuwa guda uku suna halaka mutane na ɗayansu shakhun muta'un idan mutun yana bin halin ruwa da ke zuciyarsa halin mako idan mutun yana bin wannan hali ya za a yi ka gane na'am tana yiwa dama can kana da dukiyar kuma kayi niyya zaka yi alkhairi ga wani mutum ka kuduta niyya zan yi kaza amma me yasa kake makwannan shi ya hana ka saboda duk sa'ilin da ka yunkura zaka yi ce kai dukiyar kuma fa zaka dan ragu bari dai in jira sati mai zuwa za a samu wani kaso zai zo sai a yi da shi sati mai zuwa yana zuwa burin kuma zai ƙara ƙaruwa wannan hali na mako ya sake hana ka wannan alkhairi in ba da cewa kai ba mutum har zuwa mutuwarsa ba zai yi ba da zaran ka ji kana son kai alkhairi to yi kokari ka aikata idan ba kai ba to wannan hali na mako shike dan kwafar da kai yana hana ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
abubuwa guda uku suna halaka dan adam. Na daya shine bin halin mako. Yaya mutum zai bi hali na mako shine lokacin da tunanin alkhairi yazo maka ya zamanto mako din nan ya hana ka aikatawa. Wanda kai hakuri dai badin insha Allah za a yi. Yanzu da kake da shi kai abin da Allah ya sauke ma badi ba naka bane na Allah ne. Badi ba naka bane tana yiwa badin ba zai same ka da rai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nabiyu hawan muttaba'a idan tunanin sharri yazo dan adam ya bi shi to wannan yana halaka shi wato duk tunanin da yazo maka a zuciya na abu mara kyau to karka yadda ka bi shi domin tunanin daga shedan ne shi wannan tunani ake kiransa alhawa manzo Allah yace wa hawan muttaba kamar yadda Ibn Taymiyyah ya fassara da cewa iradatu sharri wa mahabbatihi tunani yana iya zuwa maka ka daki wani ka zagi wani ka baci wani wannan tunanin akai ka sani ba abu ne mai kyau ba to karka yadda ka bi shi in ko ka bi shi halaka tana tare da kai shine abin da manzo Allah yake nufi ko tunanin ya za a yi in tara dukiya ai sai an yi sata ko sai an yi murdiya wannan tunani daga shedan ne idan ka bi halaka tana tare da shi na karshen su shine ijabul mar'i bi nafsihi lokacin da mutum yake ganin ya isa ya dogara da hankalinsa ya isa ya dogara da iliminsa da zaran kaji ilimi ya ishe ka to ka halaka da zaran kaji hankalinka ya ishe ka to ka halaka inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma in ka lura tsarin da duniya take tafiya da shi akan sa kenan a yau tsarin da ake tafiya akai a yau shine abin da ya dace da tunanin dan adam saboda haka yau idan aka ce Allah ya hana baka tunanin abin ba kyau amma idan aka ce malaman kimiyya sun tabbatar da kaza zai ce wannan abin fa gaskiya ne malaman kimiyya ba ayar alqur'ani suke amfani da ita ba ba hadisin manzon Allah bane wai bincike suka yi kaga hankalin su suka yi amfani da shi kenan da kuma ilimi sun dogara da hankali da ilimi sai ka yarda abinda Allah ya faɗa alimul ghaibi kuma ka kareta da zaran mutun ya koma dogaro da bayanin malaman kimiyya wannan halaka ta same shi Allah ka tsare mu wannan hadisin Abdullah ibn Umar ya ruwaito Anas ibn Malik ya ruwaito yana sahihu targhib hadisi na 453 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 1802 da sahihul jami'i saghir hadisi na 345 don haka duk sa'ilin da irin wannan ya auko ga kai gare ka kullun ka rika tunanin menene abinda musulunci ya tanadar akai idan kana aunawa da abinda manzon Allah ya faɗa da kuma ayoyin alqur'ani to babu shakka mutun zai tsira Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin masu tsira Allah ya sa albarka cikin abinda muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك